go away from this old town. Won't be long for my all the love I could beg, steal or borrow, couldn't heal this pain. Is a prelude to sorrow. With a heartache that's ahead for your goal. Can I lose? Goodbye. Da 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 da